Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yau zan mu tashi cikin Madatul Ahkam, cikin sabon kitabu ne, Kitabul Wasaya. Littafin wasiyoyi. Wasaya jam'i ne na wasiya. Wasiyoyi hadisi ne harko cikin shi yana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kale yana cewa ma haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi, yace haƙi ne akan mutum musulmi yana da abin da zai yi wasiya a gare shi, ba haƙi bane gare shi ya biyu tulailata ne kwana dare biyu illa wasiyatu maktubata, inda wasiyar shi ta kasance a rubuce take a wajen shi. To wanda yake da abin da yake so ya rubuta na wasiya bayan ya mutu ai kaza, bayan ya mutu abawa na kaza cikin dukiyar shi, to wasiyar shi duk wani ɗaya biyu ta kasance tana rubuce a wajen shi, saboda bai san lokacin da ajali zai zo mishi ba. Fa kam min sahihi mata min ghairi illatin wa kam min maridin ashahin min ad-dahr, nawa nawa ne wanda bai da lahiya, wanda bai da mara lahiya, lahiyar shi lauka ya aka tashi babu shi, kuma yace nawa nawa ne wanda an hudda tsammanin shi ya tashi yana yawo lahiyar shi. Zada muslim, muslim yace qala ibn umar, ibn umar yace fa wallahi ma marrat alayya laylatun munzu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika illa wasiyati indi, yace na rantse da Allah dare ɗaya bai taba wuce mun ba tun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu wannan, sai ya zama da wasiyata a wajena take ina tare da ita, wannan saboda kokarin dabbakawa yin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Han Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kale yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so yana gaishe da ni gaisuwa ta marar lahiya amma hajjatul wada, shekarar hajji ban kwana, min waje in saboda wata cuta ishtar da biyo da ta yi tsanani a gare ni. Fa qultu ya rasulullah, na ce ya ma'aikin Allah, qad balaga bi min alwaje imatara, ya kai mini matsayin cuta kamar yadda kake gani, cuta ta ga yadda ta yi tsanani, wa ana zumalin, ni kuma abucin dukiya ne mai tarin yawa, wala yarsini illa binatun, ba mai gaji dona sai diya daya, diya daya nake da ita. Afa a tasaddaku bi sulsai mali, shin zan yi sarka da dibu sa ukun dukiyata, ya raba ta uku in yi sarka da kashi biyu in bar mata daya? Kala la, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a. Qultu, sai nace fa shadur ya rasulullah, to in yi sarka da rabi in ba da rabi in bar mata rabi? Kala la, ya ce a'a. Qultu, sai nace fa sulusu sulusi fa? Kala, sai ce a sulusu wa sulusu kasira, sulusi to sulusi ma mai yawa ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka antazar intazar warasaka a ganiya, kai ka bar magadanka a matsayin mawadata, khairul laka min antazarhum alatan, yahiye maka da ka bar su a matsayin matalauta, ya takaffafuna nasu, suna meka ma mutane tahi, ma'ana suna roko a wajen wasu. Antazara warasataka, tazara warasataka agniya, na harko shine warasataka maf'ulun bihi awwal, agniya maf'ulun bihi sani, yahi ka bar su a talauci suna rokon wasu. Yace wa innaka lan tunfiqu nafaqatan, kai ba zaka ciyatar da wata ciyatarwa ba, tabtagi biha wajhallah, kai dan Allah, illa ujirta biha, sai an baka lada akan ta. Kenan ka kaga cewa duk dukiyar ka kasa a sarka, sauran abinda ka bar ma diye ka ko ka biya bukatun ka babu lada, a duk abinda ka ciyatar ka sa a ranka dan Allah, kai zaka samu lada. Sai yayi mubalaga yace hatta ma taj'alu fi fimratika, har abincin da zaka sa a bakin matarka, abincin da zaka bata matukar kai dan Allah zai kasance ka samu lada. Kala, sai ce fa qultu ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, nace khallafu ba'da ashabi, shin za a bar ni bayan abokaina? Kala, sai ce naka lan tukhallafa, lalle kai ba za a bar ka ba, ma'ana an yi hijira an bar ni, kuma su suna Madina ni ina Makka anan. Yace lalle kai ba za a bar ka ba, fa ta'amala amalan, ka aikata wani aiki, tabtagi bihi wajhallah, wanda kana yi shi dan Allah ne, illa zarta bihi darajatan wa rifa, sai ka kara daukaka da daraja, wala allaka an tukhallafa, mai yiwa a barka hatta yan tafi abika aqwamu, wasu mutane su amfana da kai wanda aka barka, masu rauni da mata da yara a cikin Makka, kai da baka yi hijira ba zaka taimaka musu da wani abu, wa yudarru bika akharuna, wasu kuma su cuti da kai, sune kafurai da munafukai wanda suna nan cikin garin Makka. Sai ce Allahumma amdili ashabi hijratahum, ya Allah ka shudan ma da sahabbaina hijrarsu, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yake addu'a, wala tarudduhum ala aqabihim, kada ka maida su akan diga diginsu, ana kada su yi rudda, eh masu karatu. To su wannan ne kuma naman cewa da namu su magana. Ko ina za su koma ko kullun naka za su fasa gobe. Su wannan ne sanaji ban gani aiki. Yace Allahumma awala turduhum ala aqabin kada kame da su a diga digin su. Ma'ana tasirin da. Yace lakinnal ba'isu sai dai mabukaci shine Sa'ad ibn Khawla shine Sa'ad ibn Khawla. Ya rasulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausayin shi shine ya rahimullah yana tausayin shi amma ta bi makka dan ya mutu a makka kamar yadda malaman adab suke cewa ar-rasa'u shine abun nan ko nan su kan ko su alaikum salam. Ar-rasa'u waken da ake ma wani bayan ya mutu to an kira shi da ar-rasa'u nan ma'anar tausayi. Ma la wule ka ta bosun da su. Kana kai ke yi ko mun nan gurin mun ya shi ke sai. Kina
zama
ba zama su ka fita. Eh ga mu su ba musan kan zo ba da mun tsara gurin kusan ko daga can gurin ko a fito daga nan to bismillah na fito yau hadisi na gaba umdatul akam muke yanzu cikin hanyar nisa ma cikin kitabul wasaya. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kala yake cewa law anna nasa gaddu min as-sulusi da ace mutane sun rumtsa idan su daga sulusi cikin sha'anin wasiya ma'ana ila rubu'i zuwa ga rubu'i fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi as-sulusu wa sulusu kaseer sulusi ma mai yawa ne kenan duba da wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah dan Abbas ina ma da ace rubu'i suka kai yin wasiya idan zakai wasiya ka'idar ta da tsarin ta shine zakai wasiya kana da dukiya zaka mutu ka ce inna mutu abawana kaza abawana kaza to wannan wanda zaka ma kyauta ka ce abawana abawana bayan mutuwarka ya halitta amma da sharadin kada ya wuce sulusi daga bakin ɗayan kana da jika 30 masalan ita ce abun gadanka bakin abin da zaka bada a ce abawana abawana kai wuce jika 10 yana wuce jika 10 kuma wannan ba za a bada dama ba sai in wannan warasa masu gadan sun zartar da shi. Babu na gaba babul fara'id baban gado. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala adatan masu marubuta masu rubutu da masu fiqhu da hadisi al'ada su ta gudana akan cewa gado suke gabatarwa sannan wasiya ta biyo ba shi ya saba akan wannan. Na Abdullah ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha kuruskar da gado ga masu su amma baki abin da ya saura fa huwa li aula rajulin zakar shine yahi shine na mafi kusanci ne na namiji mutun namiji kenan wanda ya kasance namiji ne shine asibi kuma cikin mazan ma wanda yake kusanci an duba tsakanin da da dan uwa sai zama na mafi kusanci shine da to sai zama shine asibi shine fa huwa li aula rajulin zakar shine mafi kusa daga cikin al aula nan daga wali ne al wali ba aula ta mafi fici ba. Wafi ruwayatin a cikin wata ruwaya ce iktasimul mal baina ahli alfara'id ku raba gado dukiya tsakanin masu gado ala kitabillahi akan littafin Allah saboda Allah shi ya jibinci raba gado da karan kanshi fa ma tarakatil fara'id abinda gado ya bari kowa ya daura ban shi wali aula rajulun zakarto yahi wanda yake kusa cikin maza shi zai abun nan shi zai zama na abun gani shi malamai suka ce dukkan yace rajulun ya wadatar kuma yadda ya kara cewa zakarin dan ya tabbatar mana cewa asibci babu mace a ciki asibci namiji ne zai kasance asibi sai in ya zama na halin da babu shi da dan mace zai ta zama na asibi kamar diya ko kuma matsayin sa yazo daya. An Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qultu yake cewa nace ya rasulullahi ma'akin Allah atanzilu gadan fi darika bi makka shin gobe zaka zama na zaka sabkani a gidanka na makka kala sai yace wa har taraka lana aqilun irba'in aw durin shin aqilu ya bar mana wasu gidaje ne ko gonakai gonakai ne ko gidaje arriba su ne gonakai addur su ne gidaje summa kala sannan sai yace la yarsul muslimu kafir ai muslimi bai gada kafuri walal kafirul muslim haka nan kafuri ba zai gaji muslimi ba wannan shine abin da yake so ya isa a cikin hadisi ma'ahin ya mutu shi kahuri ne dan musulmi ko musulmi ne dan kahuri ba wanda zai gaji wani la tawarusu baina ahli millatain cikin wani hadisi yace ba gado tsakanin ma'abuta addini biyu ana abdullahi ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul wala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da sai da walici wahibatihi da bada shi kyauta walici na bawa kana da bawa ka ɗan tashi ana cewa walici shi yana kalkashin ka to wannan walicin bakar ikon sai da shi ko kuma wannan in shi kamar yadda kai wani waye tunanin yadda yake da dama sai da bawan to walici ma yana da dama sai da shi ana Aisha radiyallahu anha kala take cewa kanat fi barira salasu sunan cikin sha'anin barira an samu sunnoni guda uku khuyirat ala zawjiha an ba ta zabi akan mijinta hina ata kat lokacin da aka ayanta ta wa uhudiya laha laham an auko mata kyautan nama kenan ka ga nan gurin sunna ta farko ita ce cewa mace ita bawa shi bawa ita sai aka yanta ta to yana cikin abin da zai ba ta zabi in ta ga dama ta zamana da shi in ta ga dama ta rabu da shi saboda babu kafa'a yanzu ita ta wuce sa ashi ba sa ashi bace tana sama da shi wajen daraja wa uhudiya laha laham an kawo mata kyautan nama fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mu walburmata alan nari tukunya tana busa wuta fada abi da'amin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo mishi abinci fa uta bi khubzin aka zo mishi da khubza wa udumin da miya min udumil bait cikin miya ta gida wanda aka saba yi fa kala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alam ara alburmata alan nari shin banga wuta ba a busa banga tukunya ba a busa wuta fi halahamun cikin ta akwai nama ma'ana ya ji kamshin miya da nama kuma yanzu an kawo mishi abinci kawayen shi na shi wanda ya saba ci na gidan shi fa kalu suka ce bala ya rasulullah eh haka ne ya ma'aikin Allah haka ta faru suka ce zalika lahamun tusiddiqa bihi ala barira wannan nama ne wanda aka ma barira sarkashi kenan muku ba mu san kai bakacin sarka fa karihina an nubi maka minhu sai muka ki mu ciyar da kai daga ciki shi sa muka ki zuba maka shi fa kala sai ce huwa alaiha sadaqa ita sarka ne a gare ta huwa lana minhu amina hadiya mu kuma da gare ta in ta ba mu kyauta ce ba sarka ba kenan ya halitta a gare shi kenan wannan sunna ita ma dalilin barira aka santa cewa sarka tana intiqali ta koma kyauta an ba wa na sarka ko an ba shi zakka in ya dauka shi kuma ya ba ma wani to sunan ta kyauta ba sarka bace maqala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin sha'anin barira ne annabi sai yake cewa inna mal wala'u liman ataqa walici ya tabbata ga wanda ya yanta nan gurin barira ta kasance ita ce khuyirat ala zawjiha da aka bata zabi akan mijin nata ta zabi rabuwa da shi shine mugisu shine wanda yake ta kuka a titi a Madina yana bin hayya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallabe ta amma ta kiya nan zan mu tsaya ne su ba su ne ta shi akan kitabun nikahi.